fatan Yesu Almasihu ne. Bani da tsoro ko tashin hankali, da duk jarabobin duniya, na gaskanta zaya magance duka. Dan Yesu Almasihu ne, bani da tsoro ko tashin hankali, da duk jarabobin duniya, na gaskanta zaya magance duka.
When I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Trample on scorpions, serpent under my feet, I'm not afraid. Nipangatane na Yesu Christi, mbanda Yesu banida wani. Goodness and mercy shall always follow me all the days of my life.
Ninangatan Yesu Almasihu ne, bani da tsoro ko tashin hankali, da duk jarabobin duniya, na gaskanta zaya magance duka. Ninangatan Yesu Almasihu ne, bani da tsoro ko tashin hankali, da duk jarabobin duniya, na gaskanta zaya magance duka.
Ko ina tafiya cikin kwarin mutuwa, soro ba kai ne makiyayi na, babu fargaba ta goma shina. Ni dan gata ne na Yesu Christi, banda Yesu bani da kowa. Goodness and mercy shall always follow me all the days of my life.
Ninangatan Yesu Almasihu ne, bani da tsoro ko tashin hankali.